Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma za iya kama kai a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Lol da Niya da tashar Mutavia Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko sashenhausa.com. Masaramu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2019, kenan rana daya kafin babban zaben shugaban kasar Najeriya da za a gudanar gobe da idan Allah a ranar Asabar 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanun labarai.
Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725,000 cikin barazanar yunwa. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da mayakan suka ayyana a matsayin daularsu. Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis, saboda yana so kotu ta ba diyarsa damar dawowa nan Amurka.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji shirye-shiryen zabe da kuma matakan da 'yan sanda suka dauka a jihar Adamawa.
Lalle a nan Adamawa State jihar ne wanda inda kuka sani ba mu anticipate any violence.
Sannan za mu leƙa jihar Borno Najeriya, inda za ku ji a can ma yadda ake ci gaba da shirye-shiryen wannan babban zabe na shekarar 2019.
Usani Abbakiyari Suleiman
daga Tangwa
Bolori layout.
Kashi da zabe?
Na shirya zabe insha Allah, gobe za mu fita mu zabe insha Allah, za mu zabe.
To menene fatar ku da wannan zabe?
Muna fatan Allah ya sa a lafiya, a gama lafiya.
Bayan haka ba za mu zo da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo ke gabatar saboda shirye-shiryen babban zabe, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725,000 cikin barazanar yunwa. Dabban mutane, musamman mata da yara, waɗanda dama ba su da isasshen abinci, na fargaban yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a samu ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa, a cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland. Somaliland, yankin da ke cin gashin kansa daga Somalia, na fuskantar ƙalubalen fari lokuta da yawa, ga kuma rikice-rikice da suka addabi yankin su. Moses ya yi kira ga kasashen duniya akan su taimaka da dala biliyan 1.8 don ci gaba da gudanar da ayyukan agajin jinkai a wannan yankin. Idan ba a samu waɗannan kuɗaɗen ba, Moses ya ce, za a samu hasara sosai ta ɓangaren tattalin arziki da kuma yawan mutanen da za a rasa. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya tungan mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daularsu. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakar Iraki. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da rahoton cewa wasu motoci samfarin a kurukura da aka danawa bindigogi. Mallakar dakarun Siriya da Amurka ke marawa baya su ne suka raka ayarin motocin fararen hular. Jiragen yakin dakarun haɗin gwiwa sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama a kan ƙauyen na Bagos jiya Alhamis, bayan da ƙoƙarin da aka yi na fidda fararen hula daga wurin ya ci tara. Hare-haren da aka kai sun auna wajen ƙauyen Bagos ne kwana ɗaya bayan da aka kwashe fararen hula 2,000 daga wannan wurin. Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis, saboda yana son kotu ta ba diyarsa dama ta dawo Amurka. Cibiyar kundin tsarin mulki ta musulmi a Amurka da ake kira CLCMA a takaice ita ce ta kai karar a madadin Ahmed Ali Muthana, mahaifin Hoda Muthana, kuma kakan din da ta haifa a Siriya. Cibiyar ta CLCMA ta faɗa a wata sanarwa cewa dalilin karar shine don neman tabbatar da cewa Hoda Muthana ‘yar Amurka ce, kuma suna buƙatar doka ta sa Amurka ta yi ƙoƙarin maido da ita da ɗanta a ƙasar. Da safiyar jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce matashiyar baba Amurkiya bace, kuma kada a bari ta dawo ƙasar daga Siriya saboda mahaifinta tsohon jami'in diflomasiyyar Yemen ne. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi cewa Amurka ba ta da niyyar sassauta takunkumin da ta garkamawa Koriya ta Arewa har sai ta tabbatar da cewa Koriya ta rage barazanarta matuƙa a matsayin ƙasar da ta mallaki makaman nukiliya. Koriya ta Arewa ta ce takunkumin da Amurka ta sanya mata na cikin dalilan da suka janyo abin da ta kira matsalar abinci a ƙasar. Koriya na kuma buƙatar a sassauta mata waɗannan takunkumin, bayan haka ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta agaza mata da abinci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa kashi 41 cikin 100 na al'ummar Koriya ta Arewa ba su da isasshen abincin da za su ci. Waɗannan kalaman na sakataren Pompeo na zuwa ne mako ɗaya kafin taron ƙoli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a birnin Hanoi da ke ƙasar Vietnam. Wani alƙalin tarayya a jihar Maryland ya yi watsi da neman belin wani jami'in tsaron teku mai suna Christopher Paul Hassan, wanda ake zargi da kisa aikata ayyukan ta'addanci da kuma shirin yin kisan kiyashi a cikin Amurka. Alkali Charles Day ya umarci Hassan ya ci gaba da zama a garkami har tsawon akalla makonni biyu, a yayin da masu gabatar da ƙara ke duban ƙarin wasu zarge-zargen a kansa. ‘Yan sanda sun kama Hassan a makon da ya gabata bisa zargin mallakan miyagun ƙwayoyi da makamai. Sun kuma gano shirinsa na kashe bayan Allah da basu ji ba basu gani ba a harin da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar, a cewar takardun ƙarar da gwamnati ta fidda. Jami'an 'yan sanda sun gano bindigogi guda 15 da dubban harsasai a gidan Hassan da ke wata unguwa a wajen birnin Washington DC, sai dai gwamnati ba ta faɗi dalilin da ya sa ta fara binciken Hassan ba.
A gaida Maryam Dauda, labaru ne ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni, inda za mu fara daga jihar Adamawa, inda sama da jami'an 'yan sanda 5,000 ne aka tanada a jihar Adamawa domin zaben da ake sa ran somawa a gobe da yardar Allah, a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar CP Audu Adamu Mai Yaƙi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi kuma da wannan bayani.
E madaki, kamar wani tanadi rundunar 'yan sanda a nan jihar Adamawa ta yi dangane da wannan zabe da za a soma gobe?
Lalle a nan Adamawa state jihar ne wanda inda kuka sani ba mai anticipate any violence. Mutane Adamawa suna practicing politics without bitterness. Da na zo nan, what I met on ground is that Adamawa is divided into 3 central district: north, akwai Arewa, akwai Kudu, akwai Sekia. Then a cikin wannan 3 central district din muna da polling unit guda 2,000 da sit da rishida da tara. That is 2,609 polling unit. Kuma aka sake divide nasu into 14 points. Kuma da voting point guda 4,000 da 4,000. They are spread all over the 3 central district. Then deployment namu, we're deploying Isheshe Yansanda in all the polling units, the Kuma voting centers thing, domain covering Nasu, complete. The Temakon, other security agencies like the civil defense, immigration services, the customs, the NDLEA prisons the federal safety
yanzu mun ce kamar yan sanda da aka tura sun kai 2500 ko 2600 dangane da wannan aikin zabe
a su fi 2500 an wasu kai 2600 muna da kusan 2550 wanda muka deploy
kamar wani mutaki kuka dauka wuraren da aka kwato daga mayakan Boko Haram irin wata masaya kamar su madagal da micika don akwai dan zama dadara wannan wuraren
eh a can mun tura jikin tsaro akwai shikizin tsaro amma duk da haka akwai method da INEC suka dauka ba za a yi zabe a the normal polling unit ba duk an kawo polling unit din already there that is in ward centers in so duk voters na wancan area ne this is also halala wuje there so yi zabe once and for all so amma da su ne suke zama
to kaman idan ka duba wannan za a lokacin da ake fama da matsalan a tashi hankula kuma kama akwai matsalan kuma na garkuwa da mutane wato kidnapping da sauransu kuna da jami'an da za su isa ga wannan matsala ga wannan
kware da gaskiya saboda shi shugaban yan sanda Inspector General Police Adamu Muhammad Abubakar ya turo mana operatives na anti-kidnapping unit daga Abuja an yi zuwa kasuwan Tanga jewa mu yi meeting da su yi zuwa kasu duk suna wawasai a wuna virus local government suna gathering intelligence
to kamar wani gargaɗi za ku yi al'umma Adama dangane da wannan zaɓe
sabilanmu shi ne su yi shunting kan hankali kowa ya fito a cikin lumana su jefa kuriyarsu su koma gidajensu mu da mun taba zuwa akwai tsoro a ƙasa ba wani damuwa
to kaman jami'an ku kuma fa da wata kila domin an yi gargaɗin kan cewa akwai batun magana ne lokacin na zabe wata kila wani kaɗi na goro idan aka kama jami'an ku na karɓan goro ko akwai matakin da ku ɗauka
kwarai da gaskiya ba wani madam dan sanar da karɓar goro don ai musu gargaɗi kwarai da gaskiya jama'a mu yi meeting da su muka yi musu lecture na masu area commanders lecture da DPO ne duka su je su yi wani all the personal cewa they should not be found wanting.
Wato kada same su wajen karɓar na goro.
Ko kada. Ko kada. Duk wani nasu. Kuma they are going to be very very neutral.
To a ƙarshe menene sakon ka ta ɓangare na ga al'umman jihar Adamawa?
Kawo dai a yi shunting ta da hankali. Kowa ya fito a cikin hankalinsa ya je jefa zaɓen shi. Ba za mu su zama kowa ba. Abinda muka tabbatar musu kenan. Kuma akwai patrol yanzu haka nan muna cigaba da patrol bare da mu Adamawa kuma na assess security situation Adamawa everything is calm for now kuma muna anticipate cewa ko an jefa zabe ko will accept the verdict in good faith
godiya muke godiya muke mun gode
a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu leka jihar Borno Nigeria inda suma suna fatan alheri da kuma gudanar da wannan zabe na musamman a cikin kwanciyar hankali da lumana wakilin murya Amurka a Borno Haruna Dauda ya aika mana da ƙarin bayani
wannan cikin birnin Maiduguri kenan inda ake ta hada-hada ake ta kai komo saboda shirye-shiryen wannan jajibirin wannan zabe da za a gudanar a ranar Asabar wannan wato gobe dan Allah kai mu bayan dage wannan zabe da aka yi da mako guda wato kamar yadda Hausa yake cewa rana ba ta ƙarya kuma Allah ya sake dawo da mu wannan mako da zaka ina tsakiyar birnin Maiduguri ne inda kuma za ka kusan motoci ababen hawa kanana da manya kowanne na ta zirga-zirga musamman ma a masu doke da tambarin hukumomin zabe masu zaman kansu
da kuma tambaye ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Borno wato Senator Muhammad Abba Aji ko wani sako yake da shi ga al'umman jihar
to ni fata na shine mu gama mai lafiya dan Allah dan annabi a yi wannan zaben a lafiya shi zaben nan abin da yake bukata ba ya tsace kadai baya bukatan karfi baya bukatan ture-ture da bukatan zage-zage kuma wannan dama ce da Allah ya bada ita cewa da ya tsanka nan ka zabe wanda kake so ya maka shugabanci daga nan zuwa shekara hudu
Alhaji Alibukar Dalori dai shine shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno wanda shi ma ya kira ga al'umman jihar kamar haka
to jama'a kowa yayi hakuri ya zauna in yayi board nashi ya zauna a wajen ya gani abin da zai faru ba ma bukatan fada ba ma bukata tashi hankali a saurara araka kuriyamu a zo a sa hannun hukuma shine ni shawaran da zan ba mutane mu.
To koyi al'umman jihar sun shirya da wannan zabe da za a gudanar ranar Asabar din idan mai duka ya kai mu. Ga da abin da wasu suke cewa.
Sun raba ku Alhaji daga Sauri South Ward Maiduguri nake.
Ka shirya yin zaben gobe?
Eh na shirya yin zabe. Chef.
Na'am, kuma kana da katin zabe?
Ina da katin zabe.
Sunana Muhammad Abbari, Sawari Dambuwa Road.
Ka shirya yin zabe?
Na shirya insha Allah.
Gideon David daga Minchika.
Ka shirya zabe?
Eh na shirya zabe.
To kana da katin zabe anan?
Ina da katin zabe. Amma sai dai na Adamawa ne.
Wato Adamawa, to ga shikara Maiduguri har yanzu?
Eh to, ina Maiduguri har yanzu sai dai aiki ne, na zo ne makudi ne.
Alhamdulillah ba za ka yi zabe ba kenan.
Eh to, in
tunda baka da kati ya ba magana zabe.
Eh to, ba magana zabe yanzu haka.
To, nagode. Allah ya taimaka.
Amin amin. Usani Abbakiyar Suleiman.
Daga Changwa.
Bolori.
Lay
out.
Ka shirya zabe?
Na shirya zabe insha Allah, gobe za mu fita mu yi zabe insha Allah, za mu zabe.
To menene fatar ku da wannan zabe?
Muna fatan Allah ya sa a lafiya a gama lafiya.
Da kuma tambayi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno, Alhaji Muhammad Ibrahim Magaji, ko me zai ce game da batun zabe musamman ma wasu wurare da ake ganin cewa akwai matsalan tsaro?
Eh to, wannan ba zan iya amsa wannan tambaya kai tsaye ba, dalili aiki ne na jami'an tsaro. Amma ni abin da zan faɗa shine duk inda zamu kai kaya da ma'aikatan mu duka mun samu goyon bayan jami'an tsaro, suna taimakon mu kwarai 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 da gaske. Saboda haka ba ma ganin alaman kamar akwai wani abin da zai faru ko za mu samu cikas wajen tsaro in Allah ya
yarda. Yanzu dai fatan dukkanin 'yan Najeriya shine su ga gudanar da wannan zabe cikin lafiya ba tare da samun tashin hankali ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Haruna Dauda, yanzu kuma sai mu leka makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Niger, inda shugabannin kasashe da na gwamnatocin yankin Sahel na shirin gudanar da taro a jamhuriyar Niger a ranar Litinin 25 ga watan Fabrairu a cigaba da neman hanyoyin magance illolin canji yanayi a wannan yanki da kwararru suka tabbatar da shi a matsayin mafi ɗanɗana guda. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman na Barma ya kuma na da ƙarin bayani.
Batun samar da kudaden daukar dawainiyar ayyukan da ke kunshe a wani tsarin musamman da ake kira Programme d'Investissement Climatique Région Sahel PICRS a takaice, mai hangen magance illolin canjin yanayi a kasashe 17 na yankin Sahel, shine abin da shugabannin kasashe da na gwamnatoci 14 za su tattauna a kansa a yayin wannan taro na ranar Litinin 25 ga watan Fabrairu domin cimma matsaya guda a game da wannan kalubale, in ji ministan kare muhalli da gandun daji Al-Mustafa Garba.
Masana sun kawo wani babban shawara cewa nan daga ba in ba a kawo wani canji ba mai kyau bisa yadda muke zama mu rayuwarmu yanzu, to za a shahi tsananin zafi can gaba wanda zai hana ma kasashe gaba daya su bunkasa a hanyar kiwo, a hanyar noma, hanyar samun ruwa da abin da ya kamace su. Kuma an gwada kaman kasashenmu na Sahel su ne za su fi yin zahin wannan canji yanayin nan da gaba in ba a yi ba hankali, in ba a doki matakai ba tun yanzu. To dan shi ne aka yi wannan shiri, kuma an kawo hanyoyi da yawa wanda aka iya bi don a maganto wannan sha'anin da ya dami mutane kwarai sosai. Shine mafarin wannan taron.
Daruruwan biliyoyin dalar Amurka ne kasashen Afirka ke bukata domin tafiyar da ayyukan na tsarin PICRS a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2030. Saboda haka wannan taro zai yi kokarin ganar da masu hannu da shuni cewa akwai buƙatar su saka hannu a aljihu.
Matakan da aka doka tun Paris shekara 2015, alkawali wanda kasashenmu suka dauka ya kai kamar miliyar 400, amma kuma ba kasashenmu kadai na yi tanceta a ce wa'annan kudin su hudu su tun da ba mu da su, amma kasashe wa'anda suka ci gaba, wa'anda su ne mafarin ake samu wannan matsalolin na canjin yanayi, su ma sun dauki alkawali za su kawo kudi. To yanzu nuhinmu shi ne mu ce to gashi mu alkawalin da muka dauka gashi abin da muka bukata, yanzu ku me kuka ce?
Masana sun bayyana nafiyar Afirka a matsayin mafi cin karo da illolin canjin yanayi, duk wanda cewa ita ce ta baya a sahun waɗanda ke dumama yanayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumune Barma daga Jamhuriyar Niger. Yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyina dake jihar Sokoto Nigeria. Malam Murtala, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Malam Abdulaziz, sannu da aiki.
Barka gare Malam Murtala, to muke faruwa a yankunan namu na can tsakanin Sokoto da Zamfara a yanzu haka?
Eh, to yanzu haka musamman ina jihar Zamfara da kuwaci dai an dade ana cike kuce dangane da yan takara na jam'iyya mai mulki ta APC. Bayan da aka sami wato hukuncin kotuna daban-daban ke ajiya wata kotun ɗaukar gaggawa da ke babban birnin tarayya Abuja ta yanke nata hukunci, inda ta gingine hukuncin da kotun Abuja ta cewa Zamfara ba a yi da gani ba na jam'iyyar APC ko babu 'yan takara. Hukuncin da kuma shi ne hukumar zaɓe take kansa kamin wannan hukunci na ita wannan kotun ɗaukaka ƙara. To wannan al'amari ne kamar yadda aka sani ya dada damu a saman 'ya'yan jam'iyyar APC waɗanda tun jiya suna nan suna murna dangane da samun abu. To ainihin wannan lokaci ba wato ɗan takarar jam'iyyar PDP na wato ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP ita ya taron manema labarai da yanzu haka suna ofishinsa, kuma yanzu haka ina tare da shi kuma wato zai yi wa masu sauraro bayani dangane da yadda suka ji da wannan hukuncin na kotu. Wato muna tare da shi ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP wato Muhammad Bello Matawallin Maradin. A ranka yadda ya kuka ji da wannan hukunci na kotu wanda a yanzu ya baiwa 'yan jam'iyyar APC damar wato tsayar da 'yan takara a wannan zaɓen?
To alhamdulillahi, kamar da ka sani yanzu Najeriya hukunci kala daban-daban a cikin na kotu, kuma wannan hukunci abin ban mamaki da tsoro shi ne hukunci ne wanda ƙarfe 9 na dare aka bada shi jiya da daddare, wanda ya kamata a ce in babu wani lauje cikin daɗi ya kamata a ce an yi shi da wuri, amma haka da aka kira case din wanda ya kamata 25 ga watan nan ya kamata a yi case din, amma sai ga shi cikin gaugawa jiya alkalai sun kirawo sun ce za a yi hukunci za a shiga ƙara, ba ma cewa za a yi hukunci, sun ce dai za a shiga a fara tattaunawa, amma sai ga shi bayan sun yi watsi da ainihin wannan abin da APC ta kasa ta nema, sai shi gwamnan jiha ya shigo da wani na cewa yana son a bashi abuju na harko ce a sa kotu ta sa ainihin ta anshi 'yan takara, na biyu kuma a ce kotun da ta yi shari'ar nan ta harko ba ta da hurumi na yin wannan, kowa ta ne duk duniya bai Zamfara an ce babu 'yan takara kuma kotu ta gabatar da haka. To yanzu a takaice ranka dai a dauri ana ganin kamar jam'iyyar adawa ta PDP za ta ɗauki tallas kasancewar jam'iyya mai mulki ba ta da 'yan takara a nan jihar Zamfara. Yanzu wannan ya kawo cikas ga zaɓen wato abin da kuke da shi na lashe zaɓe? Ai, babu maganar cikas. In kana tuna shekara ta 2011 gwamna ko da ya takara Abdulaziz Yari ba su da gwamnan jiha ba su da gwamnan tarayya lokacin PDP, dan gwamnan jaha kuma PDP ce shugaban ƙasar Najeriya, amma sai Allah ya ɗauki wannan mulki ya bashi. Don haka ƙoƙarin gwiwa ma muka ƙara samu domin ga jami'iyoyi nan suna tattawa suna bayan a yanzu haka kana tare da su kaga 'yan takarar gwamnoni da sun kusu neman baya a kan wannan ɗayan hukunci da kotu ta yi, wanda kuma akwai appeal ma amma kotun sai ta rudu kuma ana ta rufe ido da appeal ɗin da Kabiru Murawaya kai ta yanke wannan hukunci, dama abin da suke so kenan shi suka ɗage zaɓe na wannan lokaci.
Malam Abdulaziz, wato ɗan takarar jam'iyyar PDP kenan Muhammad Bello Matawallin Maradin da yadda ya ji da wannan al'amarin.
To, kun ji Murtala Faruk Sanyi na wakilin murya Amurka a Sokoto inda ya ba mu rahotanni kai tsaye. To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC, agogo mu a nan yana cika ƙarfe 10:24. Kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar.
Wasiƙarmu ta farko a yau ta fito daga Yusuf M. Ramadan, Gombawa, jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka, kallo ya koma sama, wai shaho ya ɗauki giwa. Muna fata hukumar zaɓe INEC za ta gudanar da sahihin zaɓe gobe Asabar, idan mai duka ya kai mu, Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya. Da fatan kuma za mu zaɓi shugabanni na gari." Saƙonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga Kadora Digaga, ɗan Fulani Warji. da Shehu Kashalla kafi son ana zikiri tare da Yahaya Danno Azare daga jihar Bauchi, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. To hukumar zabe INEC, muna fatan zaki rarraba kayayyakin aikin zabe akan lokaci domin su isa inda ya kamata kamar yadda aka tsara ba tare da bata lokaci ba. Allah ya kai mu gobe, mun shirya tsaf, lokaci kawai muke jira. Sai daga Asma'u, matar Bashar, kansila sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi, inda ta ce fata na garin Labiri, muna addu'ar Allah ya sa a gudanar da babban zaben kasar mu Najeriya a gobe Asabar, lami lafiya amin, dan darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai daga Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya, inda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Ita dai gaskiya guda ce, idan aka raba ta biyu ta zama ƙarya. Na fara da wannan karin magana ne ganin cewa yau sati ɗaya kenan da ɗage babban zaɓe da hukumar zaben Najeriya ta yi zuwa 23 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Gashi ranar ta kawo gobe idan Allah ya kai mu, da fatan Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Tela Malam Madori jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga hukumar zabe ta INEC da ya kamata ta cikawa al'umar kasar mu alƙawarin da ta dauka na gudanar da zabe wannan mako, domin fa har yanzu al'umma ba su da ƙwarin gwiwa akan ta. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa wannan zabe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana.
Gaida Zahra'u Fage kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labari a takaice kafin mu yi sallama da ku.
A takaice, kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725,000 cikin barazanar yunwa. Dabban mutane, musamman mata da yara, waɗanda dama ba su da isasshen abinci, na fargaban yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a samu ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa, a cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau jama'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya tun gar mayakan ISIS ta ƙarshe da mayakan suka ayyana a matsayin daularsu. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hular da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakar Iraki. Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis, saboda yana so kotu ta ba diyarsa dama ta dawo Amurka. Cibiyar kundin tsarin mulki ta musulmi a Amurka da ake kira CLLMA a takaice, ita ce ta kai karar a madadin Ahmed Ali Muthana, mahaifin Hoda Muthana, kuma kakan din da ta haifa a Siriya. Cibiyar ta CLCMA ta faɗa a wata sanarwa cewa dalilin karar shine don neman tabbatar da cewa Hoda Muthana 'yar Amurka ce, kuma suna buƙatar doka ta sa Amurka ta yi ƙoƙarin maido da ita da ɗanta ƙasar ta Amurka. Da safiyar jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce matashiyar baba Amurkiya ba ce, kuma kada a bari ta dawo ƙasar daga Siriya saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyyar Yemen ne.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Maryam Madaudar da ta tayan gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai injini namu Dan, ni ne naku Abdulaziz Adili Turo ke cewa mu ne lafiya. Salamu alaikum. Yanzu kuma sai shirin yau da gobe, shirin matasa.